Allah ba mu namu ni nema na tare da samu zan yi kudi kina nake ni zan yi kudi kudi
ta mun ba man sauri sauri ni ma na tare da samu ai abun kayan hakuri ne ka ji ko zo ka sakunne ba shege ba wani rege kai ai abun zuciya ne si tarun dukiya ne na tine na gane ne manci kai ai dukkan zancin ne baka da shi yau ba mai baka ka ji ko kinta na eh tashi kane ma yaro yaro Allah zai faka tashi kane ma yarin yake zi Allah zai fake ke hidinki nake yi anti har yanzu ban daina ba waka nake yi anti har yanzu ban fasa ba ne ma nake yi anti har yanzu ban suya ba na san wata ran huzur ku fe ni ba wai ban musa ba tai daga daga babu kai hankalinka kwanci ga abu kai tunje ta ma kunun kamu kai sai zauna mu sha da mu kai kamar ce da kai ku ji kamu kai sai oduguma duguba gudu sai gudu oduguma duguba gudu sai gudu akan kudin mu eh mana kai kai sanyi kudi sanyi kudi a jiki na nake ci sanyi kudi Allah ba mu namu ne ma na tare da samu
zan yi kudi 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 a gina nake ji zan yi kudi kudi kudi
Allah ba mu namu ne ma na tare da samu
zan yi kudi kudi a gina nake ji zan yi kudi